Misalan waɗanda suka yi yanayin takar zuwa yanzu ba ga waɗannan biyu, wato Tambuwal da Rochas Okorocha, sun haɗa da tsohon gwamnan Lagos Bola Ahmed Tinubu, gwamnan Ebonyi Dave Umahi, tsohon gwamnan Abia Oji Uzokalu, da wanda ba ya jerin masu mukamai barista Adewale Adebayo na kafar labarun Kaftan. Sai kuma masu kamfen don neman takarar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo a APC da na tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a PDP. Ba a yi mamaki a yana takarar Tambuwal ba tun da ya gwada neman tikiti a 2019 kuma bai gamsu da salon mulkin shugaba Buhari ba.
Kuma ga tsari na ƙasashe kowa ya san cewa shugaban ƙasa shine commander in chief, wanda shine shugaban askarawa na ƙasa, wanda shi kadai ke iya ba su umurni a lokacin da kamata ya ba su umurni. Idan aka kasance cewa ana samun matsala ta samun a kai ga shugaba a yi magana da shi, a jawo hankalin shi, ko kuma a ɗauki mataki na gaggawa, to kaga akwai matsala. To shi yasa wannan bayanin da ina magana ne akan cewa shugaba a wanda ake bukata a yanzu a yanayin da lokaci yake tafiya, shugaba ne wanda koyaushe ana iya samun shi, yana iya ɗaukar mataki ba tare da ɓata lokaci.
Ba mamaki Tambuwal, wanda ya zama kakakin majalisar wakilai, ba ya sha'awar takarar majalisar dattawa kamar yadda akasarin masu gama wa'adin gwamna ke yi.
As I declare to run for the office of the President of the Federal Republic of Nigeria, come 2022.
Daidai lokacin da Okorocha ke ayyana takarar, hukumar EFCC ta gabatar da caji a kansa a babbar kotun tarayya, ta haɗa kai da wasu a badaƙar naira biliyan 2 da miliyan 900.
That in Quran, chapter 16, verse 19, it says, Inna Allah, Yagmur,
Okorocha, wanda ya ja aya Alkur'ani da ke nuna adalci da yake bukatar kasar ta yi, ya shawarci ‘yan uwansa ‘yan kabilar Ibo da cewa ba wanda zai ji tsoronsu ya ba su mulki, don haka gwagwarmaya su ce za ta sa su samu ta hanyar magana da sauran jama’a. Zuwa yanzu ‘yan Kudu suka fi yawa a masu niyyar takarar a zahiri. Yanzu a tuna shugaba Buhari a zantawa da gidan talabijin na Channels ya nuna ba zai bayyana sunan ɗan takararsa ba don kar a ƙulla masa maƙarƙashiya, duk da ya nuna ma ba damuwarsa ba ce zaɓen mai zuwa.
It's not my problem.
Da alamu za a samu ƙarin fahimtar yadda lamarin siyasa za su dosa bayan babban taron APC na zaɓen sabbin shugabanni a ranar 26 ga watan nan. Nasiru Adamu, Hikayat Murar, Amurka daga Abuja, Najeriya.